Maudu'in na bana shine inganta ilimin mata don tabbatar da dogaro da kai mai dorewa a fannin tattalin arziki wa matan. Madam Sani Hajiya Magajiya ita ce mataimakiyar daraktan hukumar kyautata rayuwar mata da yara kanana ta Damagaran. Ta bayyana dalilin wannan maudu'i nasu.
Maudu'in namu shine bisa kan kare jahilci, me kare jahilci makaranta. Kuma bayan makaranta dole in mutum ya sami ilimi, kenan ya kamata a ce mutum nan ya samu aiki.
Musamman a yanzu aka duba mata a karkara suna cikin wani hali na yasu, musamman ma a game da matsaloli na rayuwa. Babu wani abu da kuka yi kan wannan fanni?
Eto kin san ita matsala duk mai rai yana tare da ita, amma na ga miki cikin miki matsaloli alhamdulillah yanzu a karkara. In kika diba ki ga wajen fannin ai daka da wani wannan yanzu ai alhamdulillah karkarar da zaki je a ce ana yin daka babu mashin daidai ce, ko kuma ma he ni he in ce ma babu ita. Kenan alhamdulillah akwai matsala, amma dai matsalar dai ba irin waccan bace ba.
Sai dai yayin da na leka karkarar na samu wasu mata na hidimomin su inda suka sai damun su dai bisa san ma da wannan sallar ba.
Tuwani mamma wallahi ban sani ba, in ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi. Magabata su taimaka mu kawai da abinci. A muna da matsala abinci tunda yanzu da almasara ya kaba da 130 ka uniti yawa.
Ruma Nasir wallahi ba mu san ba ma ana yi sallan mata. Gaskiya matsala anan karkaran muna da matsalar ruwa, kuma muna da matsala gaskiya ta abinci, amma wajen sulhen mashin komi anan gashi an wadata da shi gaskiya.
Harira sunana, yanzu ce ne nake kuma halau cikin wannan ga abinci tsada yake.
Tamara Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.